Shugabar jam'iyyar adawa ta Cameroon People's Party CPP a takaice Kawala ta ce sun sa bakaken kaya ne saboda launin baki alama ce ta bakin ciki da bacin rai dan dade wanda shugaba Paul Biya yayyana mulkin kasar da kuma yadda ake ci gaba da daukan matakan keta da rashin imani akan masu hitowa suna bayyana ra'ayoyinsu na yin adawa da yunkurin Paul Biya na neman yin mulkin mutakara ba. Tace a yayin zanga-zangar ƴan sanda cikin damarar yaki sun kama dimbin mutane kuma sun raunata wasu a garuruwa da dama na kasar ta Kamaru a ciki har da Yaounde babban birnin kasar da kuma Douala cibiyar tattalin arzikin kasar. Sannan Kawala ta ci gaba da cewa
the police, as you see, they have blocked us, they have stopped us, they will not allow us to talk, they will not allow us to do our job as the political leaders of this country.
Kamar yadda kake gani da idanka, ƴan sanda sun tare mu, sun harbe mu, sun hana mu magana, sun hana mu yin aikinmu na shugabannin siyasan ƙasar nan, sun tauye haƙƙoƙin ƴan ƙasa. Kawala, wadda ke cikin wani ƙawancen jami'in adawa hudu, tace za su ci gaba da yin zanga-zanga har sai shugaba Paul Biya ya ƙi amsa kiran da jami'iyar shi mai mulki ke mishi cewa ya canza kundin tsarin mulki kuma ya shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. Isa Ciroma Bakari shine kakakin gwamnatin kasar Kamaru yace ba a bi ka'idar yin zanga-zanga ba saboda haka ba za a bari su yi ba. Sannan ya ci gaba da cewa
the fact that your politician does not allow you to take the law into your own hand when you violate the law in such circumstances, the consequences are very well known.
Don kana dan siyasa ba wata dama bace ta daukan doka a hannunka. Idan ka kare doka irin haka sakamakon a bayyane yake a fili karara sun samu abin da suke nema.
Shugaba Paul Biya ya canza kundin tsarin mulkin kasar Kamaru a shekarar 2008 ya cire dokar da ta takaita wa'adin mulki. A shekarar 2018 zai kammala wa'adin mulkin da yake ciki yanzu haka. Jami'an adawar kasar Kamaru na hargaba ne saboda suna gudun kar Paul Biya ya yi musu bazata ya ƙara canza kundin tsarin mulkin kasar ta Kamaru.
Ma tribu n'est pas ta marionnette.